A ci gaba da murzagashin baki da ake tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar kwadugo ta kasa wato NLC game da karin albashi ga ma'aikata a tarayyar Najeriya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari dai ya kaddamar da wani kwamiti da zai duba tare kuma da ganin an kaddamar da wannan bukata na karin albashi ga ma'aikatan Najeriya. Shi da wannan kwamiti na karkashin wani sanannen masanin tattalin arziki da saka jari Mr. Bismarck Riwani, kuma tuni aka adebawa kwamitin ta daya domin yin nazari da kuma mika rahoto. A jawabinsa dai wajen kaddamar da wannan kwamiti, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce akwai bukatan a sake yin nazari game da dokatan albashin da ma'aikatan Najeriya ke dauka domin yin gyara. Wanda yake tuni kungiyar kwadugo ta kasa ta yi watsi da kafa wannan kwamiti da shugaban kasan yayi, tare da cewa alamu ne ko matakai ne na jan kafa game da bukatun ma'aikatan Najeriya a daidai lokacin da ake gab da fara wani zaben kasa na ji ta bakin wasu ƴan Najeriya game da yiwuwar ƙarin albashin ma'aikatan ko aka san haka.
15,000 money would be so minimal that cannot even sustain somebody for 2 weeks.
Wannan malami ya ce 18,000 a matsayin ƙarancin albashi ya yi kaɗa matuƙa, ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai ƙare.
Babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci mafi ƙaranci 18,000 a lokacin da ake ciki, ka duba 18,000 mutum idan ba gidan kansa yake ba, ka ce ka biya kuɗin haya, ga yara, ga kuɗin makaranta, ga wannan, ga wancan, kai 18,000 ɗin ina za ta kai ka? Wannan ma da ake nema sai dai a ce ai manage.
To ko wannan ƙari na albashi da ma'aikatan Najeriya ke bukata ba zai haifar da hawa farashin kayayyakin masarufi ba? Tambayar kenan da na yawa Malam Isa Imam Faiko, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
A gani na dai a inda tattalin arziki na Najeriya ke tafiya yanzu, gwamnati tana da wannan kuɗin za ta bayar. Kuma in aka bayar kamar yadda wasu sukan faɗa cewa in aka bayar zai kawo abin da sutura suke cewa inflation, wato hawan farashi. To in aka ba da wannan kuɗin kamar yadda mutane suke zato, ba haka bane. Kani shi da inflation kamar shi ne a ce yau a ci abu naira 1,000 ne, kafin na mako uku kuma a ci kuma 1,200, kamar nan da mako ko wata biyu kuma a ci ya koma 1,500. To yana tafiya haka, shi ne za a ce akwai matsalan abin inflation. Amma kamar na musu saba in kuɗin su ya ƙaru, to sai aka samu cewa kuɗin maybe daga shinkafa, maybe ko a ce ko biredi, ko kuma a ce wani kayan sawa maybe ya tashi daga kuɗa 1,000 zuwa maybe 1,100, to sai tsaya haka nan bai sake ƙaruwa. Kuma to wannan ba za a ce akwai hawan farashi ba.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne ko sakamakon rahoton da wannan kwamiti zai mika wa gwamnatin tarayyar Najeriya. Ana tsoron mako ɗaya kafin gudanar da zaben ƙasa a Najeriya zai bai wa gwamnati da 'yan majalisa damar duba wannan batu na ƙarin albashin ma'aikatan Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.